Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A makon da ya gabata likita ya koro jawabi akan kurajen fuska wato pimples inda yayi bayani kan abubuwan da suke kawo shi da ma bambancin kurajen pimples da sauran nau'ikan kuraje sai kuma lokacin da aka diba wa shirin ya kawo jiki. To a wannan makon kamar yadda muka yi alƙawari likita zai cika da bayani ne akan yadda ake alakanta kurajen pimples da balaga. Likita gare ka.
So sai mako haka ne saboda yawanci ai ya fara fitowa ne mutum ya shekara 12 13 14 sai kuma ya cigaba da aukuwa sai sa ba mamaki bane kaga yar shekara 15 kikkiawan yarinya budurwa tazo ta fara creating wannan a shekara 15 16 17 wannan har ya kai mata shekara 24 da 5 da 6 so wannan is absolutely normal saboda girma yana alakanta shi yawanci at puberty da adolescent shi wannan androgen tare da su wato any endocrine glands in hormones din fa da baya yawanci ana da high level of the activity peak level insu ne lokacin sun fara yin yawa ko ince karfin su ya fi yawa a wannan age din to the father karfin su ya fi yawa a wannan age din to age in girma kenan kamar da na faɗa irin yadda ake al'ada muryan namiji kasancewa budu ko aga gashi a jikin namiji ko jikin mace wanda da babu to shi ma ba amma kenan an ga wannan pimples din a wannan lokacin saboda yawanci yana tafiya da process in girma kuma at the same time ba shi yake nufin cewa dan kai ko ke baka baga danka ko kuma ga yarki tana wato ainihin pimples ba yake tunanin cewa akwai matsala a girmanta ko kuma a girman shi a'a ai ba kowane namiji bane ko wace mace suke da shi kuma ba shi yake nufin cewa suna da matsala ba haka ma wanda suke da shi ba shi yake nufin cewa suna da matsala ba kowa da yanda Allah ya halice shi isa daga cikin manyan abubuwan da na faɗa a baya genetics yana playing role family history wato in kasance uwa ko uba ko wanda cikin dangi na kusa yana da shi ba mamaki bane shi ma mutum ya create har kama kon bacteria yana iya causing ko kuma yana iya wato ainihin exaggerate din abun ko ya kasance ya sa shi yawa irin shi wanto propionic bacterium acne din kenan.
To likita akan ce yawancin abu mai mai ko maiko na ƙara ta'azzara kurajen pimples. Shin da gaske ne ko kuma yaya abin yake a likitance?
Eh tabbas ga wa'ensu yana ƙara iya ta'azzara shi sai kasance yazo ya ƙarin yawa amma kuma ba wai harcancan ba. Akwai wanda zai zauna ya ci maka maiko ya ci duk abin da yake so wanda akwai a lot of maiko irin su butter irin su wato ainihin cheese a cikin irin wanda shi natural maiko haka da ake sawa abinci amma kuma haka zai tashi ko ya tashi ko ta tashi pest ba dole sai presenting with one acne vulgaris ko kuma pimples din ba akwai wanda su kuma ba sa ci kwata-kwata amma kuma still za su presenting with it sai dai amma shawaran da akan bayar ga wanda yake da acne vulgaris ko kuma pimples din yana da kyau ta rage ko kuma su rage yawan amfani da maikon amma kuma ga wanda yake tunanin cewa bayi da wato ainihin wannan pimples din nan ya sa maiko ga gaba ya ci duk inda yake so ai maiko kar a manta ba wai zalla a fuska bane yake illa a'a yakan illa wa zuciya yakan illa difference sana jiki musamman jijiya ecosystem wani abu shi atherosclerosis wanda yakan zo yayi muni ecosystem hyperlipidemia hypercholesterolemia gonda suke da hawan jini ma da muzan tashi ya ƙara yin sa shi muni muzo muna ta bada magani mu ci a ta yin to ani exercise din mutum yana yawan yin zufa din wannan maiko yana fita so ba wai abun kyau bane a sa maiko a gaba ana shi kuma at the same time ba wai abun muni bane dan mutum ya ci maiko sai dai yakan yi playing important role kan sosai ga wanda yake da wannan acne vulgaris din amma kuma zan faɗa ne maimaita is a natural process saboda natural oil ma muke irin shi medically shi wannan sebum da na faɗa a can farko-farkon bayanin nawa wanda kuma mutum bai sai zai ce to ga abin zai eliminate din shi ba.
To likita sautari zaka ga wasu sukan fasa ko matse kurajen pimples shin hakan daidai ne?
Eh tabbas babu bambanci sun yi haka amma kuma dan sun fasa ko sun matsa shi ba shi yake nufin ba zai sake fitowa ba saboda wannan comedons din nan ai kamar yadda na faɗa muna da whitehead muna da kuma blackhead and at the same time muna da a lot of process in shi ko kuma stages in shi san ka fasa wannan ya fito to ba mamaki bane sake fitowa so a madadin a ce za a yi fashe-fashe na fitowan wannan so akwai shawarin da ake bayarwa wanda su ne kamar haka na farko dai ga wanda yake da acne vulgaris ko kuma pimples yana da kyau ya wanke hannun shi da ruwa da sabulu sosai sai ya samu asalin standard medicated soap din da ya san cewa zai masa aiki. Mutum yakan wanki fiskan shi wata na har kadan sa soso mai tsafta a jikin da ba wai kana wanka da wannan soson ba, soso daban na shi, sai kai kasance ka wanki fiska ka dan dirje shi kadan kowan bayan awa 6 yana taimakawa. Kana gamawa ko kina gamawa sai ka wanke ruwan da normal, sai ka wanki fiskan ka da normal ruwa ba tare da an goge wannan fiskan ba, a bar shi zalla ya dan bushe da kanshi, daga nan sai ai amfani da mai da ake amfani da shi na shafawa. So kuma kafin mu je da nisa, shi kanshi wannan acne vulgaris din yana da hawa-hawa, muna da mild, moderate tare da kuma severe one. Mild moderate ne wanda bai muni sosai ba, tare da yawan wanki fiskan da sabulun kamar yadda na faɗa, ko kuma other forms of sabulaya wanda suna nan birjik haka kasuwa da suna da kyau, yana taimakawa akalla sau 3 zuwa sau 4 a rana. Sai na biyu kuma, in ya kasance still it continues ya ci gaba, to dole amfani da na shafawa, wato topical ointment kenan, wanda sun haɗa da mostly salicylic acid a cikin su tare da benzoyl peroxide. Wannan benzoyl peroxide din nan ba zallin shi ba, akwai su sulfur da erythromycin in combination kenan da shi salicylic acid din, wato na in yi muni har isotretinoin akan bayar a form of vitamin A acid haka, as vitamin A acid retinoid haka aka yi mixin din shi, sai a zo a bayar, mutum yana sa a fuskan shi sau ɗaya wani maso biyu a rana. So in continuously kuma still ana yin haka, ba wai raguwa yake ba, akan bayar da hard medications wanda in mutum ya haɗe na ɗan wata 2-3 yakan taimaka, shi minocyclins ne suka fi yin wannan aiki din. In some situations kuma har da macrolide, amma ba zan iya faɗin sunayen medication din ba, saboda ba wai zallan acne vulgaris ba ne kar mutane su je su yi abusing din shi, saboda ana treating a lot of other serious, more serious medical conditions with them. So wa'insu despite sun wanke fuskan nasu da medicated soap, sun zo sun shafa mai din saga, still ya ci gaba da fitowa. So yana da kyau ga musamman mata, irin kayan cosmetics din da suke amfani da shi na su makeup tare da sauransu, sai su kiyaye su ga wanda babu oil a cikin shi, wato wanda babu irin wannan maiko da ake hada shi dan ya zo ya wannan, saboda in ya kasance kana fitar da maikon fiskan jikinka wanda na riga da na fada shi sebum din da yake causing comedus, da sauransu ka zo ka kara maka wani maikon kuma in form of makeup, ko kuma kayan cosmetics, ko kuma irin kayan wanka da ake amfani da shi, ko na ado, ko na kwalliya, to an gudu ba tsira bane, dan sai kasance cewa ya kara re actually accumulate ne, kara accumulation kuma sai kara fitowa kenan. So dole kasance cewa an duba irin product din da ake amfani da su na kayan cosmetics, ko kuma kayan makeup din da ba su da wannan. Haka ma kuma wa'ansu daga cikin kayan makeup din sukan iya causing irritation, daga nan sai kara bata wannan shi comedon din, sai sai kara bazuwa, su kara yin yawa, sai sa mutum yana kula yana lura da kyau. In ga bai karfe shi ba, in ta gaba ta karfe shi ba, to sai kasance cewa su yin avoiding din shi ga baki daya. If not sai kasance suna amfani da wannan man, kuma suna amfani da asibiti, amma kuma a distance ba a samu ci gaba ba. Sai daga musu kuma haka gargajiya shi ma, sai a guje shi, saboda yawancin wanda suke kansu gargajiyan ba sai su ce maka me yake ciki ba, balle har da zai kasance yayi maganin shi, da zaka sa su a gaba ba su ce maka ga ainihin abubuwan da suke ciki na sinadarai ba, kamar wanda na asibiti kuma sai an calculation, an lissafa, an bi an karanta, an yi testing, an jira, an abubuwa da yawa, kafin sai zuwa ce maka kashi an fitar da wannan maganin, wanda internationally wato a duk duniya gabaki ɗaya akan yi recognizing din shi kenan. Amma ba abun mamaki bane, despite mutum yayi haka continuously yana kai na wata da watanni, kaga still bai tafi ba, wanda kuma shine in muka yi medical aspect of it, wato na shafe-shafen tare da na sha bai ba, aka yi surgical aspect of it, ko kuma surgical management. In surgical management din ga wa'ansu aka yi su extracting din su, excising din su, wa'ansu ma har in ta kama akan je akan yi wato ainihin shi draining din su. So wato ainihin ko a bude a ciro, ko kuma a bude a matse, ko kuma a kwashe shi a yayi gabaki daya. Wa'ansu wanda bai cika alƙawa a Najeriya ba, aka yi cryotherapy, aka yi irin su laser resurfacing haka, resurfacing amin, wanda duka shi ma yana taimakawa gurin rage wannan yaduwa, ko kuma bazuwa, ko kuma munin wannan acne vulgaris din. So yayin da aka yi haka kuma yakan zo ya ragu.
To likita, daga ƙarshe wace shawara zaka ba mu masu sauraron mu game da kurajen pimples da ma sauran cututtuka baki daya?
A ƙarshe kuma kar mu manta ga wanda suke da wannan pimples din nan, kar a ga yayyawa a fuskar su, ayyata nan a wani ai baya wanka ne sosai, ko kuma wance bata wanka ne sosai, a'a ba haka bane, suna wanke jikin su, suna wanke fuskar su, suna yin komai, wannan is a natural process, wanda sai dai kawai abin da ake so da su shine kowane bayan awa 6 suna dan fin wanke fuskar su sama da ni da kai da shi da ita ga wanda ba su da shi kenan. Kuma kenta su yi amfani da medicated soap su wanke fuskar su, kar su goge, kuma sai su yi applying wannan ointment musamman mutum ya zo kwanciya. yana taimakawa ya rage, amma din ya ga bai tafi ba, dan ta ga bai tafi ba, kar su daga hankalin su su ce za su yi going extra mile, kun san su su fara bleaching ko kuma su fara yin abin da sun san cewa zai iya kawo musu cuta a jiki, ko yawan shan magunguna ko kuma maganin gargajiya, wannan ba daidai bane.
Masu sauraron mu kada ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, kuma da haka muka zo ƙarshen shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku, sai kuma likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato Dr. Muslim Bello Katagum, ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nike cewa yau fa a gafarce ni da wannan muryar tawa. Mu huta lafiya. Ba mu mai hoje da ke ni.